أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أولا مسلاتي بيتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء ذكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم wannan fawa Sa'ad Yusuf Abu Aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisin mu na 54 a cikin karatun wannan littafin muna mun tsaya ko muna 9 ga watan Rabiul Awwal hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yi daidai da 4 ga watan ko 5 ga watan 10 a kalandar Bature 2022 idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya karshen cikon mutane guda 10 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gida aljanna shine Sa'idu bin Zaid yau da iko Allah zamu tashi kan shakhsiya ta 11 shine Hamza bin Abdul Muttalib Hamza dan Abdul Muttalib shahida 121 malaiki cewa asadullahi wa asadu rasuli kamar yanda yake al'ada ta malam idan ya kawo sunan sahabi sai ya kawo taken da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ko kuma taken da ake yi mai cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka shine yake cewa zakin Allah kuma zakin manzon Allah kasancewar yayi abin azu a gani ya nuna jarumta iya jarumta a fagen yaki lokacin da aka gwabza yakin Badar yake cewa ana asadullahi yake cewa ni tabbas zakin Allah ne lokacin da aka zo yakin Uhud yake bayyanawa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa asadullahi wa asadu rasulihi tabbas ni zakin Allah ne zakin manzon shi ne kasancewar irin jarumta wanda Hamza dan Abdul Muttalib ya nuna a wannan lokacin mali yake cewa dhaifuna ala hadhihi safhat واحد من العظماء الذين تحيا القلوب بذكرهم yake cewa bakon mu a cikin wannan takardun da zamu karanta shine ɗaya daga cikin manya-manya wanda ambaton su yake rayar da zakata idan ana baka labarin wane ne Hamza ake bayyana maka irin jarumta da Hamza da yayi zaka ga zuciyarka ta sake sasi ta sake rayuwa da daga imani zata sake ba wa Hamza girman shi ta baiwa dukkan sahabbai wanda suka yi mu'ayisha tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba su girman su shine nan malai yake bayyana mana yake cewa daga an zana maka ko an labarta maka labarin Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi to zaka ji zuciyarka ta sake sabuwar rayuwa na daga imani kuma kullun hada muke yi muke cewa wai karatun mu da muke yi akan waɗannan mutanen ba wai dan mu ji bane ba irin jarumta da suka yi ba mu zo mu huce ba a'a idan mun ji mi aiki ko mi koyi da irin abinda suka aikata tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahun yake cewa ku yi kokari ku yi kamantacce niya ko da ba ku kasance ba kamar shi ba ka kwatanta irin abinda Hamza yayi irin abinda Abubakar yayi irin abinda Sa'ad bin Waqas yayi Sa'ad bin Abi Waqas yayi irin su Sa'id bin Yazid bin Zaid suka yi yace koda baka kasance ba irin su ba kwatanta irin abinda suka yi ba saboda kwatanci da mutanen da suke da girma shi ma samun tsira ne a gobe kiyama malaike cewa man huwa wane ne shi wannan hamzan yake cewa huwa hamzatu bin abdul muttalib bin hashim bin abd manaf shine hamza dan abdul muttalib dan hashim dan abd manaf kina wannan daga mun ji wannan salsalan mun ji wannan wannan nasabar mun sani tana kaiwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wane ne muhammad bin abdullah bin abdul muttalib kina idan muka dauka zan mu gani shi wannan hamza babba yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da tsarin shi ne wurin shekaru yake cewa al-imamul batal wannan jagora ne kuma wanda yake al-batal me kokari ko wanda yake star idan an ce al-batal shi shine mutumin da yake zawwa da abun al-ajabi yake nuna mazakuntaka yake nuna jarumta yake cewa to jagora ne kuma jarumi ne asadullahi zakin Allah ne wa sayyidu shuhada kuma jagora ne na shahidai a ina a duniya ko a lahira a gidan aljanna wannan shine takin da ake mai baya da shi kuma ammu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babba na manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi idan an ce babba shine dan uwan uba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ahruhu min ar-rada'a kuma dan uwan shi wurin shan nono kina wannan yana nuna mana fadala ce a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama nono kai ma ka kama ko Hamza ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama shine yake bayyana mana ga shine irin take asadullahi zakin Allah baya da haka aka ce sayyidu shuhada shine jagora shine shugaba na shahidai a gobe kiyama duk wani wanda ya mutu wal shahada shugaban shi a cikin gidan aljanna shine Hamza dan Abdul Muttalib yarda Allah shi tabbata a gare shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya rarraba mana kowane bangare zaka samu da kai wanda aka sanya shine jagoran shi a cikin gidan aljanna mu samari sai aka sanya suwaye za su kasance shugabannin mu a cikin gidan aljanna sune Al-Hasan da Al-Husaini wa'innan sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu take yace wa'innan sune shugabannin samari a cikin gidan aljanna su kuma latijawa aka sanya su a su kasance jagorori a gare su a cikin gidan aljanna aka sanya Umar da Abubakar da Umar su kasance sune sayyida kuhulil janna sune shugabanni na latijawa a gidan aljanna da yau Allah zai kaddara ka latijantaka Allah ya amshi ranka ka kasance daga cikin gida daga cikin mutanen da za su shiga gidan aljanna to Abubakar da Umar sune latijawa sune shugabanninka aka aka sanya mata shugaban mata a gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana ita ce Fatima bintu Muhammad Fatima diyar Muhammad yarda Allah shi tabbata sallallahu alaihi wasallam to wannan yake nuna mana duk wani shahidi wanda zai shiga gidan aljanna Hamza shine jagoran shi shine shugaba a gare shi kuma baya da haka karin daraja babba ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki kuma baya ga haka dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne bangaren shan nono kenan arre ne su tare da manzon Allah ko ya sha nonon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ga daraja ta yan uwantaka bangaren dangantaka kuma ga bangaren shan nono kuma ga daraja ta dangantaka a matsayin shi na babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malai yake ce mana aslama Hamza da Abdul Muttalib ya musulunta فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في السنه السادسه من النبوه البركتين شغل شي مسلمتي wannan shigar tashi sai ta daukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan daukaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu haka sauran ma musulmai sun samu wannan daukaka albarkacin shiga Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi cikin musulunci a wata shekara malai yake cewa fi sanati sadisa min an-nubuwa a shekara ta shidda ta samun annabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba'da dukhuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daral arqam bayan shigan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gida na al-arqam bin al-arqam shine mun yi bayani akan shi abdullahi bin al-arqam mun yi dogon bayani akan shi har muka yi bayani akan sanadin shiga gidan wannan kuma da abin da aka aiwatar a wannan gida wanda ake ce mai daru al-arqam manzal malai ya ci gaba da ce mana fadailu fadalashi shi Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi na harko mala yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu daga Jabir da Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala daga annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace sayyidush shuhada shugaba na shahidai hamzatu bin abdul muttalib shine hamza dan abdul muttalib duk wani shahidi ko yawa Allah yake kaddara maka mutuwar shahada to jagoranka a cikin gidan aljanna shine Hamza dan Abdul Muttalib hadisi ne wanda yake isnadin shi wanda yake ingantacce yana da kyau kasancewar idan aka hada hanyoyin hadisin kuma haka Imam Al-Hakim ya hutar da shi a cikin mustadrakin shi haka cikin fadailus sahaba na al-Imam Al-Adawi shi ma ya kawo hadisin ya bayyana idan an hada hanyoyin hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce نبي مالك يتياوى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أسد الله wannan hadisin daga Sa'ad da Abi Waqas ɗaya daga cikin mutane goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gidan aljanna yake cewa naji Hamza ya kasance yuqatilu yawm Uhud yana yaki ranar da aka yi yakin Uhud baina yadai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a gaban manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wa yaqul kuma yana cewa ana asadullahi tabbas lalle ni zaki ne na ubangiji gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake furta wannan kalmar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mai inkarin ta ba wannan shi yake nuna mana manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka ai da amma mun yi bayani sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai bane ba illa abinda aka shiba daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko abinda aka dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na daga fada ko na daga aiki ko na daga siffar shi ko na daga wani abu wanda yadda aka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun aikata manzo Allah bai ce musu tis akan shi ba kinan ya tabbatar da su akan haka kinan wannan fadar da Hamza yake yi ba komai bane ba illa fada wadda ta dace zaki ne na Allah zaki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malam sai ya kawo mana bayani akan bidayatu islami horkon musulunta Hamza lokacin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Hamza baya daga cikin waɗanda suka yi gaugawar shiga musulunci Hamza ya musulunta a shekara ta 6 da hijiran da samun annabtaka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi yake nuna mana wai ba kusancin ka bane ba da wanda yake shiryayye ba shi zai baka lamunin ka samu shiriya ba ba samun dangantakka ka ba da manzo Allah ba shi yake sanyawa ba ka san ka kasance shiryayye ba nawa dan annabi mu dauka dan annabi Nuhu ya mutu yana kahuri haka mata annabi Nuhu haka mata annabi Lut ubangiji ya mana bayani wa daraballahu masalan lil ladina kafaru murata Nuhu wa mar'ata Lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughni anhumama min Allahi shay'a ma ubangiji yake bayyana mana ka dauki karaman misali mata annabi Nuhu da mata annabi Lut sun kasance kalkashin mutane wanda suke nagari annabawa na Allah amma dai suka ha'ince su bisa amshi ba wannan kira wanda suka zo da shi ba kuma bisa shiga cikin wannan musuluncin ba wannan dangantakar su ko kasancewar su mata na annabawa bai musu amfani ba a wurin ubangiji ba waqila dukhulan nar ma ad-dakhilin aka ce musu shiga wutar jahannama tare da waɗanda za su shiga wutar jahannama kina wannan shi yake nuna mana lalle dangantaka wai ba ita take kawowa ba wane ya kasance shiryayye ba shiriya tana tabbatuwa ne ga wanda ubangiji ya zaba ya so shi da shiriya shine ubangiji yake bayyana mana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha tabbas kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka kai ba ka shiryar da wanda kake so ba sai dai ubangiji shine wanda yake shiryar da wanda ya ga dama inda manzon Allah yana da shari'a a hannun shi yaya za a yi yabar Abi Talib baffan shi wanda ya bashi kariya iya kariya tsawon shekara kusa da tsawon shekaru aru a lokacin da aka aika shi aika gwata manzanci ya bashi kariya irin iya kariya ya taimake shi da duk abin da yake iyawa ya taimake shi amma dai karshen ya mutu akan addinin kakannin shi, addini wanda ba addinin musulunci ba, da yana iyawa, da ya sanya shi cikin musulunci, da ya shiryar da shi. Wannan shine yake nuna maka lalle ba dangantaka ba, ba kusanci ba, ba iya salon kira ba, ba shi yake kawo wawa ne ya kasance ya karɓi wannan musuluncin ba, shari'a ce ta Ubangiji. Shine mallam yake bayyana mana, idza aradallahu ta'ala bi 'abdin khayran, idan Allah ya so wani bawa da alkhairi, yassara lahu asbabahu, Allah sai ya sauƙaƙe mai sababban da zai sanya ya cimma wannan alkhairin. Haka rayuwa haka take. Duk abinda kaga Allah ya datar da kai na daga alheri, Ubangijinka idan ya so sai ya sanya ka hanya wadda take mafi sauki wadda zaka samu wannan alherin. Idan kuma Ubangijinka bai so ba, sai ka gani ka kama hanya kai ta shan wahala, ƙarshe kuma ka dawo baka samu ba wannan abin ba wanda Ubangiji wanda kake so ka samu ba. Saboda Ubangijinka bai tanada ba ko bai riga ya kaddara maka wanda zaka samu wannan abin ba. Shine wannan ka'ida ce a rayuwa, duk lokacin da bawa Ubangijinka, Ubangijin bawa ya so da bawan shi ya samu wani abu na daga alheri, sai ya sauƙaƙe mai hanya mafi sauƙi, ya gani ba tare da wahala ba ya samu wannan abun ba. Kuma haka rayuwa haka take. Zaka gani wani yana tawa duka tashi wurin neman abu, saboda Ubangiji bai kaddara ba zai samu wannan abun ba, wallahi duk hanyoyin da za a yi ba ya same shi ba. Amma dai kai da Ubangijinka ya so da ka samu wannan abin, hanya mafi sauƙi, kana zanna wani sa'in a gidanku, za a kiraye ka kurum abu ɗaya biyu zaka taɓa ka samu wannan abin. Saboda Ubangijinka ya riga ya kaddara maka dama wannan abin, sai ya riga ya same ka. Shine a can yake bayyana mana cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi, a lokacin da yake bayyana mana idan an gama halittar ɗan adam za a zo a busa mai rai, a umurce shi da kalmomi guda hudu, arzikin shi, ajalin shi, shaqiyun aw sa'idun, zai samu rabo a rayuwar shi ta duniya da lahira, ko kuma zai tabe a rayuwar shi ta duniya da lahira. To wannan daga an riga an rubuta maka, dama abu ne wanda kamun a zo cikin ma'ayyanka a rubuta maka shi, an riga an umurci alƙalami da ya rubuta akan lauhil mahfuz. Shi sanya Ubangiji yake bayyana mana a cikin hadisul qudsi, wa ma asabaka lam yakul liyakhdi'aka, duk abin da zai same ka a rayuwa na alkhairi ne ko na sharri, to ka tabbata dama ba a yi ba da kai ba, dama ba a riga aka rubuta ba da zai kuskure maka ba. Haka kuma wa ma akhta'aka lam yakul liyusiba, duk abin da ya kuskure maka alkhairi ne ko sharri, to ka tabbata dama ba a riga aka rubuta ba da za ya same ka ba. Wannan shine tsarin rayuwarmu. Shi ya sanya ake so duk wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, yayi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri, to ya riga ya sanya wa zuciyar shi duk abin da ya samu abu ne wanda ta hamma Ubangijin shi ya riga ya rubuta da sai ya same shi. Da duniyar nan za ta haɗu, mutane da aljannai na farko har zuwa na ƙarshe su haɗu su ce he sun samu maka da wannan abin, wallahi ƙarya suke samu ƙarshe, bisu kai ba ko bisa iya. Dalili Ubangijinka bai riga ya rubuta ba da za ka same shi ba. Haka kuma yake bayyana mana duk abin da ya kuskure maka, da wai na farkon mu zuwa na ƙarshe mutane da aljannai su haɗu su ce he sun baka wannan abin, wallahi ƙarya ce su baka shi. Saboda Ubangijinka bai riga ya rubuta ba wannan abin, bai riga ya rubuta ba da za ka samu wannan abin ba. Wannan shine tsarin rayuwa, haka kuma tsarin shari'a. Kuma mu leƙa mu gani, babu wata ni'ima da Ubangiji zai yi wa bawa wallahi sama da ni'imar shari'a. Ka samu kanka ka san ina ka sa gaba, kana rike da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kominka al'amarinka kullum baya wucewa mi Allah ya ce mi manzon Allah ya ce, to wallahi wannan ba karamin gata bane ba da Ubangiji ya maka ba, kuma babu wani gata wanda ya kai irin wannan gata. Allah ƙara shiryar da mu, Allah ya sanya mu kasance akan wannan tarbar. Mallan zai labarta mana labarin musuluncin shi Hamza ɗan Abdul Muttalib, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa an Muhammad bin Ka'ab bin al-Qurazi qala, daga Muhammad ɗan Ka'ab al-Qurazi yake cewa kana islamu Hamza radiyallahu anhu hamiyatan, musuluncin Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi ba komai bane ba illa bangaranci da kabilanci. Kurum dan an taba nashi dan bangaranci dan kabilanci, shi sanya Hamza ya musulunta. So da yawa zaka samu wani yana zaya fara aiki na alkhairi, amma dai asalin niyyar shi ta wannan aikin na alkhairi ba komai bane ba illa neman wani abu na daga rayuwa.
wannan kuma zai fara dan Allah amma dai kasancewa mutane suna kallon shi sai ya canza niyyar tashi sai ta koma dan mutane ake yi ya koma aikin shari'a sai a musan me da ake ci kuma mu sani hukunci duk aikin da aka yi ba dan Allah ba to aiki ne yake haba'an mansura kamar ka ce karmami ne abin shekewa ba wani lada akan shi wahala ce kurum akai to amma dai mafi yawa zaka samu wani ya fara aiki ba dan Allah ba amma dai a cikin aikin zaka gani ya koma ya fahimci ina gaskiya take sai ya dawo ya kyautata niyyar shi ya ci gaba akan wannan aikin dan Allah kamar imamu al-Bayhaqi yake bayyanawa yake cewa farkon neman ilimin mu da muka yi dan mutane muka nema saboda mun ga wane yayi ilimi wane yayi ilimi wane ya san kaza to dan me yasan ya mu ba a ce mu sani ba yace he muka kama ilimi neman ilimi na hadisi yace da muka fara karantawa sai muka gani ashe waccan niyyar da gare mu hauka ce niyya wanda zan mu samu lada mu samu ilimin shi shine mu dawo mu mai da al'amarin din Allah sai Allah ya datar da shi gashi nan ya hada littattafan da ba tare da ba ya samu sunan Tirmidhi ba tare da ya samu sunan Nisa'i ba Ibn Majah ba amma dai ya hada ya fada hadisan da su bisa kasuwa kina wannan shi yake nuna mana duk abin da zaka fara ko ma ba dan Allah ka fara shi ba to kai kokari ka kyautata niyyarka ubangiji sai ya baka ladan farko ya baka ladan karshe amma dai ka sake ka fara ba dan ka fara dan Allah kan canza niyyarka to ka tabbata ka rusa abinda kai can baya wanda kai dan Allah kuma abinda zaka samu anan gaba a rushe da mu yake amma dai abin da yayi shi shine bawa ya kasance farkon al'amarin da zai fara kowanne aiki ne da zai shiga cikin shi ya fara dan Allah Allah sakanta me kuma Allah ya yassare mi aikata wannan aikin tunda duk aikin da aka yi dan Allah tabbas ubangiji zai sakanta kuma zai yassarewa bawa hanyoyin ya cimma burin shi akan shi Allah da tar da mu to shine nan bala yake bayyana mana asarin da aka samu na musuluncin Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi Hamza ya fara ya shiga wannan addini na musulunci ba dan komi ba dan an taba dan uwan shi dan bangaranci dan kabilanci yake cewa kana rajulan ramiyan mutum ne wanda yake da dadin hannu ko mutum ne wanda aikin shi kurum yana da kwari da baka yana jifa da su kenan mahalbi ne iya halbi wa kana yakhruju min al-haram ay al-makki ya kasance yana huta daga harami haramin makka idan muka ce haram makka idan muka ke muka leka daga wanda suka ce sun sani daga wuri kaza zuwa wuri kaza dukkan ta harami ce shine ubangiji yake bayyana mana wa idha halaltum fastadu idan kuka huta daga cikin harami kuna iyawa ku yi harautar kina haramul makki ya kasance idan ya huta daga cikin harami yana tahiyya yana yin harauta yake cewa fa yastadu sai ya huta yi harauta fa iza raja'a marra bi majlis quraish idan ya dawo daga harautar shi sai ya huta daga dandali ko majlisi ko fada ta quraishawa wa kanu yajlisuna inda safa wal marwa su kuma lokacin nan quraishawa manyan quraishawa sun kasance suna zama tsakankanin safa da marwa wanda ya san wurin anan ne inda fada ko dandali na wannan quraishawa anan suke ajje anan suke yin fadar su suke ajje majalisun su yake cewa fambaya murru bihim shi Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi a wannan lokacin idan ya dawo daga horotar shi sai ya huce zuwa gare su faqafa yaqulu lokacin da zai huce sai ya tsaya sai ya ce musu ramaitu kaza wa kaza naje hi kaza da kaza da kibiyata wa sana'tu kaza wa kaza kuma na aiwatar da kaza summa yantaliqu ila manzilihi sannan ya huce zuwa gidan shi kina wannan al'ada Hamza daga ya tahi ya huta daga garin Makka ya ce yayi farauta ya dawo sai ya biyo ta dandalin Quraishawa ko ta fada ta Quraishawa ko majlisi na Quraishawa ya zana musu abin da yayi ya je hi kaza kenan ya farauto kaza da kaza kuma yayi kaza a lokacin da ya huta farauta sannan idan ya labarta musu sannan ya huce zuwa gidan shi fa aqbala min ramihi zata yawmi wata rana ya gabato ko ya dawo daga jihon shi da yayi daga harautar shi falaqiyatuhu mar'atun sai wata mata sai ta haɗu da shi Hamza kamun ya iso zuwa ga wannan dandali na Quraishawa kenan kamun ya shigo garin Makka faqalat sai take cewa ya Aba Umara ya kai baban Umara wannan alkunya ce ta Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma shi sanya addini da yazo kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana lokacin da addini yazo ya tarar da wa'ansu al'adu wanda Quraishawa wanda Larabawa suke dauke da su daga cikin su da kai alkunya wane sanya wa kansa alkunya wane misali yana da da ko dan shi na harko shine Muhammad yace Abu Muhammad a ringa kiran shi da alkunya da sunan dan shi wanda ita ce ake kira da alkunya haka koda bashi da aure yana iya yi wa kansa alkunya har zuwa lokacin da da Allah zai kaddara ya samu wannan dan wannan alkunya kuma a tabbatar da ita kuma suna da alkunya yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da Larabawa akan shi lokacin jahiliyya yi wa kawunansu alkunya da addini yazo kuma ya tabbatar da shi kamar yanda ake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim baban Al-Qasim to shi kuma ana kiran shi alkunyar shi shine Abu Au Abu Aba Umara yake cewa wannan matar da ta hade da shi take cewa ya kai Aba Umara ma zalaka ya ibnu akhika menene wai ya samu dan dan uwanka ai mun yi bayani a Hamza baffa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baban su daya da baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abdul Muttalib yake cewa taqsud rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mala yace tana nihin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min abi jahl bin hisham daga abi jahl bin hisham kenan abinda take so ta bayyana wa Hamza shi shine menene ya samu dan uwanka daga Abu Jahl daga Abi Jahl bin Hisham menene kan shin kana da labarin abinda Abu Jahl yayi wa dan uwanka shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce me shakamahu wa tanawalahu wa fa'ala bihi wa fa'ala bihi ya zage shi ya ci mutuntin shi kuma ya takume shi kuma ya me kaza ولم يكن حمزة رضي الله عنه قد أسلم a wannan lokacin da take baiwa Hamza wannan labarin Hamza ho bai musulunta ba yana matsayin shi na kahu faqala sai yake cewa hal ra'ahu ahad shin wani ya ga abinda Abu Jahl yayi wa dan dan uwana Muhammad qalat i wallahi tace na rantsa da Allah laqad ra'ahu nasu tabbas mutane sun ga abinda Abu Jahl yayi wa dan uwanka da yawa zaka samu abu mai ciwo bayin aikin ba wani ya ga abin da aka aikata yayi ciwo akan inda tsankalinka da kai da wane ne aka yi ba wanda ya gani to zaka ce wannan barka bar barka shaha musu lafiya amma dai cin mutunci a ce ya kai kowa ya gani an yi wa dan uwanka cin mutunci to wannan abin yayi zahi su kuma su ne wanda suke da haƙƙin su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Baleka mun gani lokacin da aka aika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake bayyana musu yake cewa hakika jinin da muke da wanda aka taba Quraishawa tabbas albarkacin musulunci da yazo mun yaye wannan jinin shine su suna da asabiyya ko hamiyya ta jahiliyanci shine can cikin fatahi ne ubangiji yake izza Muhammadu izja'al alladhina fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzabahum kalimatat taqwa wa kanu ahqa biha wa ahliha yake bayyana mana tabbas lokacin kawurai suna da hamiyatal jahiliya bangaranci na jahilanci zaka samu wani idan wani abu ya same shi zaka samu kurmi yayi tsayin daka akan dan uwan shi zai ringa hira ai bangaranci ne an taba nawa tilas he na rama wa dan uwana shine can suke cewa suna da wata hikima suke bayyanawa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka yana alhalin yana lokacin da ake zalunta shi ko kuma shine yake zalunta gwani wannan shine hamiyatul jahiliya bangaranci na jahiliya in ya kasance dan uwansa yana zalunci to za su taimake shi akan hiyacin magurin shi akan wannan zaluncin da yake yi haka kuma idan shine aka zalunta sai sun gani uwar daka sai sun rama mai zaluncin da aka yi mai wannan shine bangaranci na jahilanci to wannan shine abin da ya kama a Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi yana kaguri amma dai yana jin yaunin a ce an taka dan uwan shi bai yi wani abin azu a gari ba akan taba dan uwan shi da aka yi shi san ya malam ya fara mana take yake cewa idan Allah ya so bawan shi da alkhairi sai hayya ami sababin da zai isar da shi zuwa ga wannan alkhairi shine wannan abin da ya tabbato an kira ya Hamza Hamza ya san abin da dan uwan shi yake ciki ya san abin da dan dan shi yake ciki ko dan dan uwan shi yake ciki na yazo da da'awa amma dai bai musulunta ba me yake jira ba abin da yake jira kurum beme ba shi ga addinin uwaye da kakannu kuma ga abin da ya shafe kai farautar shi amma dai ga sababi nan kasancewar an zo Allah barta mai ga abinda Abu Jahal yayi wa dan uwan shi a gaban jama'a yace to shi kuma ba yayi kasa a guyo ba sai ya rama ma dan uwan shi abinda aka mai mu biyo mu ji abinda yawa kana bayan an labartawa Hamza abinda yawa kana tsankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dan uwan shi fa aqbala hatta intaha ila zalika almajlis inda safa wal marwa Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi sai ya gabato har sai da ya cimma wannan majalisi wannan fada ta manya-manyan Qurayshawa tsakankanin Safa da Marwa fa iza huwa jalusun wa Abu Jahal fa iza hum jalusun wa Abu Jahal fihi sai gashi nan manya-manyan Qurayshawa a zamna a wannan fada kuma Abu Jahal yana zamne a tsakiyarsu fataka ala qausi sai Hamza ya kafa kwarin shi idan an ce kwari wannan sandan wanda ake sanya mata igiya wanda ake jan baka a cikin ta shine yake cewa fataka ala arusi sai ya kafa wannan sandan sai ya jahu zuwa gare ta kenan ya kafa ta akan kasa tana hannun shi wa qala sai yake cewa ramaitu kaza wa kaza wa fa'altu kaza wa kaza kama al'ada yanda idan ya dawo daga horauta shi sai ya zo ya labarta musu abinda yawa kana da yazo yake ce musu naje hi kaza da kaza na horauci kaza da kaza kuma na aikata kaza da kaza summa jama'a yadaihi bil qaws sai ya hada hannayen shi da wannan saddam da wannan kwarin fadaraba biha uzni abi jahalin fadaraba biha bayna uzni abi jahalin sai ya bigi tsakankanin kunnuwan abu jahal kenan mabuga ya nema hada wannan sandan yayi misali wannan ita ce sandan sai ya hada hannayen shi guda biyu sai ya buge shi da hannun shi ka ina wannan bugo ne wanda yayi a ce an hada hannu ɗaya an buge shi sai da ya hada hannun shi guda biyu ya sha iska ya buge shi tsakankanin kunnayen shi fadaqa sanataha a lokacin nan bayan ya buge shi kuma ya cika mai wannan kwara ya kisaka mai wannan sandan wanda take mai tsini a jikin shi summa qala sannan yace khuzha bil qaws dauki wannan bugon da na maka dauki wannan ladabin da na maka da wannan kwarin nawa yace wa ukhra bis sayf kuma idan ka sake irinta abinda zan ladabtar da kai shine da takobi zan ladabtar da kai kina wannan so mun tabi ne ya mai da sanda wa ukhra bis sayf kuma idan ka koma to takobi ita zan tarba tsankani na da kai kinan labarin da ya bashi ya zo ya dauka wa dan uwan shi hansa na daga abin da Abu Jahal yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya da haka ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle na shaida manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi manzo ne na ubangiji wa annahu jaa bil haqqi min indillah kuma tabbas ya zo da gaskiya daga gurin ubangijin shi wannan shine sanadiyya ta musulunta Hamza nan da yake bayani yake cewa wa annahu jaa bil haqq tabbas Muhammad ya zo da gaskiya gaskiya kala biyu ce wanda ubangiji wanda ya labarta mana a cikin alqur'ani imma ya kasance bayanin da yake yi ya zo da gaskiya shine alqur'ani ko kuma ya zo da gaskiya shine musulunci kamar yanda ubangiji yake bayyana mana qad jaa'akumul haqqu min rabbikum tabbas gaskiya ta zo muku daga gun ubangijinku menene wannan gaskiya shine alqur'ani famane tada fali nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda ya shiriya albarkacin wannan alqur'anin to yayi wa kanshi daidai wanda ko yake shiriya bayan gaskiyar ta zo mai hakika ya bace bacewa wanda babu fata wanda take irin wannan fata haka kuma idan an ce gaskiya zamu gani ubangiji ya kawo mana bayani a cikin nahar wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil tabbas gaskiya tazo kuma duk abin da yake lala abin da ba gaskiya ba ya riga ya rushe kinan nan gaskiya abinda ubangiji yake nihi da ita shi shine wannan musulunci kinan in ma ya kasance yana nihin alqur'ani yazo ko kuma wannan musulumin yazo tabbas gaskiya ce da gun ubangijin shi kuma lalle nayi imani da shi qalu ya aba umara sai wannan ɗan dandalin wannan ɗan fadin suke cewa ya kai aba umara innahu sabba alihatina lalle dan dan uwanka fa ya zagi wa iyayen abun bautan mu ha abun bautan mu ya zaga shi ya sanya muka mai irin wannan cin mutuncin to shi kuma kullun abin da suke so da amma a wannan addinin su kullu ƙarya sannan dindan su hana masu shigowa wannan addinin shigowa ai mu koma mu gani mi suka faɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun bayyana suka ce a in hadha illa sihrun yu'sar wannan ai sihiri ne yake yi wa mutane sihirin da yake tasiri game da mutane za ya zo ya bayyana musu ya karanta musu wa an zuma gangan ba komai bane ba illa sihiri suka bayyana suka ce a ai mawaki ne suka bayyana suka ce ai boka ne suka bayyana suka ce kai mahaukaci ne wani ne yake zuwa yana karanta me waqalu asatirul awwalina katabaha bayyatum la alayhi bukratan wasila tatsin yace wanda wani yake rubuta me ita ce yake karanta mana dare da rana ba abinda musu faɗi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma dai ubangiji shi ya wanke shi ya bayyana musu wannan al'amarin ba daga ko ina bane ba illa daga gun ubangijin shi kuma wahayi ne ake mai kuma wahayi ne daga gurin ubangijin shi kenan babu wani tabdila li kalimatillah to shine nan suke bayyanawa shi Habuwa Hamza suke ce mai kai Hamza ho wannan cin mutuncin da muka yi wa dan dan uwanka ba komai bane ba dan ya zagi iyayen abun bautan mu walau kunta anta suke cewa wallahi koda kai ne ka kasance wa anta afdalu minhu kuma kai ka hi fadala a gare shi ma aqrarnaka wa zaka yace wallahi da mu tabbatar da kai ba akan abin da ka zo mana da shi ba jiwa butulci ba a lokacin nan mi suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar a aiko shi suna ce mai as-sadiqul amin mai gaskiya amintacci dukkan wata amana dukkan wani abu wanda idan wata husuma ta tashi ba a zawwa ba a neman wanda zai yanke husuma ya bada gaskiya in ba wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba in amana gare su ba wanda suke kai wannan amana in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai gashi nan wai yanzu wai suke tabbatarwa suke cewa wai Hamzan ma Hamza ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fadala kuma koda wai a matsayinka kai Hamza na kai manzon Allah fadala ka zo ka bayyana mana irin wannan abin da manzon Allah ya zo ya bayyana mana ko kuma ka zagi iyayen bautan mu yace wallahi da mu tabbatar da kai ba akan wannan al'amarin da ka zo da shi ba kuma kai kuma kai manzon Allah fadala kinan dan haka wa ma kunta ya aba amara fahibi ya aba umara fahisha kuma mu taba samun ka ba kai mai alfasha bane ba mu taba banza bane ba a cikin mu ba kuma koda kai ka zo mana da irin wannan abin da manzo Allah ya zo mana da shi wallahi da mu tabbatar da kai ba kuma da mu gaskata ka ba kina wannan mi suke nihi koda shi in wanda suke gani ya yi shi fadala kai ba ma shi ba koda wani wanda ya yi shi fadala ya zo mana da irin wannan abin wallahi ba za mu gaskata shi ba kuma zamu mai abin da muka yi bai wa fi riwayatin a cikin wata riwaya shi kuma kamun mu kai wannan zagin iyayen abun bauta abu ne wanda baya dacewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewa hani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hanin da ubangijin shi yi mai kamar yanda yake bayyana mana wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmi kadda ku zagi waɗanda suke iyayen abun bauta waɗanda suke bautatawa kuma bayan ubangiji idan kuka yi ganganci kuka zage su to su kuma za su yi kwance-kwance su zagi ubangiji adwan bighairi ilmi dan muce gona da iyaka kuma ba tare da dan jahilci ba tare da ilimi ba to dan haka aka haramta koda wani yake zawwa da abun bautar shi bakinka ka sa ido ka kiraye shi ka bayyana mini wannan abun bautan ba gaskiya bane ba abun bauta na gaskiya shi shine ubangiji ku zo ku bauta wa ubangiji ku zo ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum kalima daya wanda zata daidaita tsakaninmu da tsakaninku kana wani ni ma ina wani dukkan mu idan muka furta wannan kalmar za mu zo mu zamanto daya tsakaninku shine mutum ya sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah to shine dan aka haramta duk wani abun bauta koda wani ne zai sassako wani bawon ice yace wai wannan shine abun bautar shi to bakka da hurumin ka zake shi saboda idan kai ganganci ka zage shi shi kuma zai zage ubangijinka shi kuma bai dacewa a zage ubangiji shine nan yake bayyana mana baya dacewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zage abun bautar su kuma dan haka bai zaga ba kage ne da ƙarya suka kullawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a cikin wata riwaya yake cewa ya Aba Jahal ya kai Aba Jahal i'tarada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi safa fa adahu hakika anna Aba Jahal i'tarada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi safa fa adahu lalle Aba Jahal ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan bakin safa kuma ya cutar da shi wa kada hamza radiyallahu anhu sahiba qunsin wa sayde hamza yarda Allah shabbata a gare shi ya kasance abokin abun harauta ne kuma maharauci ne al quns shi shine idan ka koma kalmar larabci dukkan su ana istimalin su akan ma'ana daya ita ce harauta amma dai idan sun zo wuri daya qunsin wa saydin shine al masida abun harauta shine ake kiran shi da al quns wa saydin shi kuma harauta ita karan kanta kina hamza bai da wani aikin yi a wannan lokacin na jahiliya illa harauta kuma abokin abun harauta ne wa kana yawma idhin fi qunsihi aw annan ranar da aka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan bakin safa ya kasance ya huta farautar shi falamma raja'a lokacin da ya dawo qalat lahu imra'atuhu matashi sai take ce me an yi abun a gaban idanta da ya dawo sai take labarta me abin da aka yi da dan uwan shi wa kana qad ra'at ma suni'a aw ma sana'a abu jahl bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan matar ta abu jahl a wannan matar ta hamza ta ga abinda Abu Jahal yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bakin safa take cewa ya Aba Umara ya kai baban Umara law ra'aita ma sana'a da ka ga abinda Abu Jahal yayi wa dan uwanka dan uwanka ta ani Aba Jahal tana nihin Aba Jahal bibbi akhika da dan uwanka faghadiba hamza hamza sai ya husata yayi hushi iya hushi wa mada kama huwa qabla an yarkhula baitihi sai ya huce ya tahi kamin ya shiga gidan shi wa huwa mu'allaqul qawsuhu fi 'unqihi yana rataye da kwarin shi a saman wuyan shi hatta dakhala al-masjida hasse da ya shigo masallaci fa wajada Aba Jahal fi majlisin min majalis Quraysh sai tarar da Abu Jahal a wani majlisi daga cikin majalis daga mazamnayya ta Quraishawa fa lam yukallimuhu hatta ala ra'sihi bi qawsihi fajashahu bai mai magana ba har sai da ya iso gum Abu Jahal sai da ya mare shi idan an ce aljash shi shine ya buge shi bugo wanda yake rauni da ya buge shi bugo wanda yake rauni faqala faqama rajulun min quraish sai wani mutum daga cikin mutanen quraishawa sai ya tashi ila hamza zuwa ga hamza yumsikunahu anhu suna rirrike hamza kan kanda yayiwa Abu Jahal aika aika فقال حمزه حمزه sai yake cewa dini dina muhammadin addini na ma daga yau addinin muhammadi ne ashhadu annahu rasulullah na shaida tabbas muhammad manzon allah ne fa wallahi la ansani ala an zalika na rantse muku da allah daga yau bazan dawo ba akan wani tafarki ba wanda yake koma baya haka ba abinda na muku to zan ci gaba da yi muku shi famnauni min zalika in kuntum sadiqina to in kun isa ku hana ni akan wannan addinin in har kun kasance masu gaskiya kina wannan kalubale ne yake musu shi yayi karhin azabtar da shi saboda jarumi ne kuma kowa ya san jarumtar shi kenan in kun kai kun isa ku hana ni akan wannan addinin da na dauka na dan alwashi daga yau zan addinanci da addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shi yake nuna mana abinda mallan ya bayyana mana Allah idan ya so bawan shi zai warware me zai sanya sababin da zai ya sanya ya cimma burin shi a rayuwa kina wannan Hamza iya Hamiya bangaranci da ya sami dan baran bangaranci da ya same shi shine ya kai shi har zuwa ga wannan dacewa ga kama wannan musulunci a shekara ta 6 na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yake cewa falamma aslama Hamza lokacin da Hamza ya musulunta azza bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama wal muslimuna albarkatin musulunta shi Allah ya daukaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya daukaka da musulmi ya daukaka musulmai wa sabata lahum ba'da amrihim kuma al'amarin su wani bangare ne daga al'amarin su ya tabbata da idan muka dauki tarihin wannan al'amarin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka aiko shi miyawa kana manzon Allah ya fara kira a boye tsawon shekara 3 a boye kurmu ake kira kuskus idan an ga wani za a zo a bayyana mai idan an ga hankalin shi ya kai a bayyana mai za a zo a bayyana mai wannan kira za a bayyana mai a kiraye shi zuwa ga wannan addinin a karanta mai alqur'ani ya ratsa zuciyar shi ya musulunta haka aka shahe shekara 3 ana wannan al'amara bayan ita aka bayyana aka fara bayyanar da da'awa aka zo gidan arqam bin arqam ana kiran jama'a ana kiran wane da wane da wane wane yana shigowa wane yana shigowa mutanen a lokacin nan buskai ba ɗan ɗari ba mun kai mun karanta har lokacin da aka gama da'awa sirriya mutanen ɗan tsiraru ne bu su wuce a ilga sai bu su wuce 70 ana kira wane shigo wane shigo wane shigo haka ake ta tahiya to duk wanda kuma aka san ya shiga wannan musulunci shi kuma Qurayshawa suna kama shi suna azabtar da shi sawa'un daga cikin bayu ko kuma daga cikin diya diyan ma lasiya ma diyan manya wanda aka san dan ware ne to za a killace shi a cikin gida wata da watanni a hana shi hutawa ba sai ka huto ba za ka ji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yake karantawa ba za a killace shi wani kuku wa'ansu kuma su dau alwashin busaci busasha ba albarkacin diyan sai shiga musulunci kamar Mus'ab bin Umair yana bada labarin iya matsayin shi a cikin Qurayshawa Mus'ab bin Umair sarmayi ne in garman sarmayi wanda tufar da yake sawa ba wani sarmayi wanda yake sanya irin wannan tufa a cikin Quraysh a cikin garin Makka kaya ne wanda yake na alhurma na alfahari dukiya ba wanda yake taba dukiya irin dukiyar da Mus'ab bin Umair yake tabawa albarkacin ma'ayyar shi ɗan kasuwa ce kuma tana da dukiya babu amfan shushu a cikin garin Makka kamar shi sai gashi nan Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da musulunci Mus'ab bin Umair ya kama wannan musulunci ma'ayyar shi ta killace komai daga kanshi duk wani irin diyauci duk wani irin dukiya da ake bashi duk irin dadi da yake ji aka yanke wannan dadin amma dai wannan bai sanya ba ya bar wannan addinin da musulunci ba haka ake tahiya ana azabtar da su to malam da ya kawo mana yake ce mana addinin musulunci bai daukaka ba musulmai ba su daukaka ba manzon Allah bai daukaka ba sai da Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi ya shigo mutane musulmai suka samu tabbatuwa a cikin wannan al'amara lokacin da Hamza ya shigo kira ya yadu kira aka huto aka fara kira a cikin garin Madina a cikin garin Makka afwan Makka sai gashi na a gaban Ka'aba ana takabbara ko ina kabbara ake yi albarkacin shigowar Hamza wannan musulmi shi da Umar suka ce wai manzon Allah ba akan gaskiya muke ba to tunda akan gaskiya muke to dan me sanya zamu tsaya mi ta boye mu huto manan mu bayyana musulmin mu Hamza yayi sahu suka sanya hannayen juna da shi da sauran musulmai Umar ma suka sanya hannayen juna da shi da musulmai suka yi sahu suka huto suna kabbara suka kewaye Ka'aba wanda ya isa ya huto shine ai Umar a lokacin da zai hijira yake cewa duk wanda yake so diyan shi su mareta matar shi ta koma bazawara yace to ya biyo baya na gane nan zan huta in yi hijira wanda ya isa ya bi bayan shi to haka shi ma Hamza ba wanda ya isa yayi gaba da shi a cikin Qurayshawa shi sanya ya musu wannan kalubalen yace wanda ya isa ya zo ya hana ni wannan addini in har da gaske kuke to shine nan mallam ya kawo mana albarkacin shigowar musulmin Hamza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daukaka haiba shi kurjinin shi ya karu a gaban wannan kahurai wannan mushrikai na Qurayshawa haka baya da aka musulmai su ma suka kara kurjini kuma al'amurruka wani bangare ne daga al'amurruka ya tabbatu game da musulmai wahabat quraishun kuma Qurayshawa suka yi kurjinin musulmai wa alimu anna hamza radiyallahu anhu sayamna'uhu kuma sun sani tabbas idan suka ce su azabtar da wani daga cikin musulmai ko su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta'adi to tabbas Hamza yana nan gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma zai hana su kuma mun ga kashan da yi wa Abu Jahal ya tabbatar wa Abu Jahal in ka sake ka sake to ba abin da zai raba ni da kai illa takobi yanzu wannan da na maka so mun tabi ne avertisement ce ta na maka ta harko shi shine wannan bugon da na maka da wannan sanda na buge ka da sanda da hannu kuma na cika maka wannan sanda ya kasance izina ce in ka sake ba abin da zai raba ni da kai illa takobi to wannan shine babban kalubale da Hamza ya yi wa Quraishawa daga lokacin nan kuma suka fara shiga taitayin su suka fara tunani to wani irin kata wani irin tsari zamu huto wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen shi duddan mu gani mun dakile shiga wannan musulunci shi kuma wannan al'amari ne walau karihal kafiruna walau karihal mushrikuna ko da kahure sun kyamata haka ko mushrikai sun kyamata haka wallahi tabbas addini sai yayi sai kuma duk wanda yace wallahi sai ya ga bayan addini wallahi addini sai ya ga bayan shi shine wallahi ubangiji yake bayyana mana a cikin maida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im duk wanda zai ce wai shi ba da shi ba wannan addinin ba ko ya ringa yi wa wannan addinin zagon kasa ko ya ringa cewa he mun ga bayan wannan addinin wallahi ubangiji zai kawo wa'ansu mutane wanda za su yi tsayin daka akan wannan addinin za su ringa daukaka wannan addinin kuma su ringa tozartar da wanda suke tozartar da wannan addinin za su ringa jihadi fi sabilillahi dan dauka kalmar la ilaha illallah dan dauka kalmar wannan addinin ba sa tsoro ko ba sa fargaba na wanda za ya kawo musu cikas a cikin wannan tahiyya wannan shine tsarin ubangiji dan haka duk wani wanda zai ce ba a yi ba addinin da shi ba ko ba za ya taimaka ko ba ya sa hannun shi a cikin wannan addinin ba to tabbas kanshi yake yiwa ba wai ubangiji yake yiwa ba in ka ce ba ka yi ba tabbas ubangiji zai kawo wanda za su yi tsayin daka akan wannan addinin wallahi sai sun ga sai hasse tura ta kai bango ko hasse sun ga bayan hasse sun ga bayan rayukan su akan wannan addinin Allah ya tar da mu sai malai yake cewa qala hamza radiyallahu anhu hadha al-kalam hamza ya hudu wannan maganganun ne wata zamana ma'ahu nuzulu rahmatullahi ta'ala alayhi lokacin da hamza yake wannan maganganun ya ce ya shiga cikin wannan musulunci kuma zai kawo wannan musulunci dauki zai kare shi yayi zamani daya tare da sabkar da rahmar ubangiji akan shi hamza wannan shi yake nuna mana shari'a wanda Allah ya gani ya shiryu ko wanda Allah ya shiryar da shi wallahi sabkar rahmar ubangiji ce akan shi in ba rahmar ubangiji ba bima rahmatin minallahi linta lahum in ba dan tausayi ba da jin kai na ubangiji ba wallahi tallahi abin da bai kasance ba sausau saukakka a gare su ba to wannan rahmar ubangiji zai sanya komi muke samun shi a sauki gashi nan ubangijin ka ya shiryar da kai kuma ya yassare maka hanyoyi na sanin wannan addinin hanyoyi na tsayuwa akan wannan addinin hanyoyi na ibada wanda zaka yi wa ubangiji a cikin wannan addinin wannan dukan su kalkashin rahmar ubangiji ce nawa zaka samu wani ya furta ko yana matsayin musulmi amma dai ya tashi ya zo masallaci yayi sallah guda biyar a jere wallahi tallahi tashin hankali ne a wurin shi wannan yana amsa sunan musulmi ya tashi a yana ji ana kiran sallah daga inda yake ko daga wurin aikin shi amma dai tashin hankali ne a gare shi to wannan ya bibi imanin shi ya bibi ya bibi zuciyar shi wallahi da kai munafunci a cikin zuciyar shi shine ubangiji yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila lalle munafukai suna ha'inta waisu a jin su suna ha'inta ubangiji dan tawayewa da zai yi dan aikin shi ko dan wata muhimmar shi ko dan wata bukatar shi ba ya zo yayi sallawa ba yayi kaza ba wanda ubangiji shi umurce shi yi ba yana tunanin ya tawaye ko ya ha'inci ubangiji yace a suna ha'inta kawunan su ne saboda duk abin da kai ubangijin ka zai rubuta maka abin da kai kuma zai sakanta maka idan ba ka tauye kakkai tunanin wai ka ha'inci ubangiji kanka kake ha'inta yake cewa misalin su ko siffar su idan sun tashi lokacin da aka yi kiran sallah ko lokacin da suka gani mutane suna tahiyya suna sallah za su tashi ne suna masu rauni suna masu kasala wala yazkuruna Allah illa qalila, kuma ba sa ambaton Ubangiji, yura'una nasa, in ma sun tashin sun zo sallah, wai diddan kan wane ne yace ba ya ga wane baya sallah, kowa ne tabbas mun ganshi yana wasa da sallah, ba dan shi ba kurum dan a ce ne suna yi, dan mutane ne suke yi ba dan Allah ba, kuma al'amarin su shine ba sa ambaton Ubangiji illa dan kada. Idan za idan ka gansu gurum ambaton Ubangiji tare da su, sai idan an shigo an ce salati goma da annabi, a lokacin nan zaka same shi yanda ka san bahimatil al'ami, yanda ka san dabbobi, haka za ya zo ya kwanta, haka za ya zo ya tashi, haka za ya huto daga gidan shi, haka za bai san ba yayi azkari ba, wanda za ya samu ladan shi kuma Ubangiji shi ya kare shi da shi ba, haka za ka same su, wannan shine halin su. Shine nan mallam yake bayyana mana, wallahi dukkan irin wannan abubuwan da zamu samu kawo nan mu, mu samu kawo nan mu wurin karatu, mu samu kan mu wurin ibada, mu samu kan mu a cikin kaza da daga kaza da kaza da kaza, mu samu kan mu kare ƙura cikin shari'a ta Ubangiji, wallahi wannan yana karkashin rahama ta Ubangiji. Yace fa sharaha Allahu sadrahu lil Islam, Allah sai ya wanke zuciyar shi da musulunci, wandawa tahta liwa'il haqqi, kuma ya hadu cikin tuta ko kalkashin tuta wanda take ta gaskiya, ita ce ta musulunci. Wasara yudrabu bihi almasalu fi kulli zamanin wa makani, kuma sai shi Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi, aka wayi gari ana buga misali tare da shi a cikin kowane wuri, a cikin kowane zamani. Idan wani wata mas'ala ta gitto, ta bajinta, ta bayyana ta bayyana iya gwagwarmaya, iya gudunmuwa da aka kawo wa addinin musulunci, zaka samu ana baka labarin Hamza ga abin da yi. Kuma a kowane zamani tun daga lokacin sahabbai har zuwa wannan lokacin, ana ambaton Hamza, ana neman mai yarda ta Ubangiji, kuma ana neman mai sakamako wanda Ubangiji ya sakanta mai da gidan aljanna. Kuma baya da haka, a kowane lokaci idan an zano irin mazaje wanda suka kawo jarumta a cikin tahiyya addinin musulunci nan, za ambata maka Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa wa kana islamu sadmatan qasiyatan, lalle musuluncin Hamza wani abu ne wanda ya faji'antu, ko wanda ya yi wa mutane surprise, san ba me za a ce wa surprise, mufaja'a na bazata kai tsaye ya samu mutanen Qurayshawa, ba su taba tunanin Hamza ba zai musulunta ba, amma dai saboda irin cin mutunci da aka yi wa dan dan uwan shi, a lokaci daya yazo Ubangijin shi shiryar da shi, ya yaye mai kirjin shi, ya shiryar da shi, sai gashi nan Hamza ya amshi wannan musulunci, ko ya furta kalmar la ilaha illallah, ya shigo wannan musulunci. Shine nan mallam yake cewa wannan bazata ce wanda ba su taba tunanin ta ba, ba su taba tsammanin ta ba, ita ce ta same su shigowa Hamza wannan musulunci. Yake cewa wa safqatan qawiyatan li quraish, wani bugo ne wanda yake mai tsanani, ko wata tsawa ce wanda take mai tsanani game da Qurayshawa, abinda ba a taba tunani ba shine yazo ya samu Qurayshawa. To wannan shine mallam yake cewa akkadat anna dinal jadida sayakhuza tariqahu ila al-intishara, wannan shigowar da Hamza yayi musulunci ta tabbatar lalle wannan addinin wanda yake sabo zai kama hanya wadda take ta yaduwa, duna an yaqifa fi tariqihi ayi aiqin, ba tare da ba wani abinda zai dakile mai hanya ba, wanda zai tsaya a cikin akan hanyar shi ba, kidan babu wani abu wanda zai zo ya sanya mai shamaki, wallahi wannan addinin sai ya ci, sai ya yadu duk inda ba a tsammani. Isa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa, yake ce musu tabbas wannan addinin za a wayi gari sai ya kai daula ta musulunci ta yadu, ta kai har zuwa ga daular Kisra da Kaisar, daula ta Rumawa da daula ta Farisa. A lokacin nan mi suke cewa ca suke yi, wannan mutumin mahaukaci ne, ya za a yi hankali ya dauka. Mu koma kan wannan Abdullahi bin Arqit, shine wanda aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ya bashi ya dauke shi a matsayin wanda zai biya ya nuna musu hanya zuwa garin Makka. Wannan sahabin sunan shi ya shige mani, wannan sahabin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya huto aka sanya aka yi wanta da in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Abu Bakar aka sanya raƙumai 100 ga wanda ya kawo wanda ya bada labarin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ko kuma wanda ya kawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a lokacin nan ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce ya gitto zuwa ga wurin yace kurum tabbas shi dokin shi kurum yake isa zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi gangaro wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da yazo yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa miye sha'aninka kai miye ya kawo ka yake cewa a gashi ga abin da yace manzo Allah ko ta higa dabba ta can a wuri kaza ta ki ga wata ki baya ku tai ku dauki duk abin da kuke so da baku yake cewa ba ma bukatar komai a wurin ka a lokacin da yake cewa in tambaye ka ina wai idan Ubangiji ya sanya maka siwa wani waraye na Kaisar na Kisra ni zaka ce yace ni Ubangiji zai sanya mun warwaraye na Kisra a lokacin nan ya musulunta ya juya baya ya koma garin su kuma sai gashi nan ya lemu bayan an bude a gashi nan Kisra an bude daular shi sai gashi nan an samu ganima yake yazo yace wa Umar yace ga alƙawarin da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da zai hijira yace to gashi nan ga alƙawarin ka sai da wannan murwaraye wanda Kisra yake sanyawa sai gashi nan a hannun shi shi ina tanin Qais ne ibn Qais sunan shi ya shige mun dan kabila addiyal ban diyal sunan shi ya shige mani to sai gashi nan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai alƙawari gashi nan ya samu da a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba su labari da kwai wata ƙasa wadda ake ce mata Afirka a cikin Afirkan da kwai wata ƙasa wadda ake ce mata Niger musulunci zai zo zai yadu kusan kowa a cikin ƙasar musulmi ne wallahi za a yi gardama wanda bai yi imani da lanar wanda bai yi imani da Allah da ranar lahira ba wallahi zai ƙaryata amma dai da yake sahabban manzo Allah sun yi imani sun tabbatar da al'amarin kuma suka tabbatar da shi sai gashi nan al'amarin ya tabbata ƙasa da shekara 40 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko 42 sai ga addini nan ya shigo cikin Afirka wannan shi yake nuna mana mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma alƙawalin da Ubangiji yayi tabbas wannan addinin sai ya yadu kuma ya yi wa kanshi alƙawari da sai ya kare wannan addinin kuma wannan addinin sai ya isa duk inda ba a tunani sai ya kai shine yake bayyana mana summa madatil ayyamu sannan wa'ansu kwanuka suka huce wa hajara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila almadina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira zuwa garin Madina wannan kwanuka idan ka dauki shekara 6 ka kara ka a cikin shekara 13 ka hudda mun shekara 6 kinan kana da shekara nawa bakwai ko takwas kenan ko to shekara 8 aka yi a garin Makka tare da Hamza yana kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan wata kariya wadda ta dace a bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan shekara 8 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira zuwa ga Al-Madina wa hunaka bada'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yukawwinu ad-dawlata al-islamiyya daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara hada daula wadda ake kiranta da daula ta musulunci walam yamdi ghayra qalilin wa ansu kwanuka bu suce ba wannan wa ansu ɗan kwanaki bu suce ba illa ɗan kwanaki ɗan kadan waqa'at ghazwati badarin wa yaqin da aka yi na badar ya wakana wa kana hamza batalu hadhihi al-ghazwa hamza da abdul muttalib shine gurzo ko shine jarimi na wannan yaqin da aka yi yaqin badar kasancewar lokaci ya danja kenan za mu tsaya anan muka zo sati daga ba sai mu tashi safhatul mudhi'atu min jihadihi ina abinda muka wada daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu marasa lahiyarmu da ke gida da ke likita muna fata Ubangiji ya koro musu manzan sauki muka da muke dan rarrahawa muna neman Allah kara mana lafiya bayan lafiya ya ba mu abinda lafiya za ta ci Allah taimake mu duniya da lahira bukatunmu na alkhairi Allah ya tabbatar mana ƴan uwa da abunan arziki da suke bara addu'a, muna fata Allah ya biya wa kowa bukatun shi kuma ya sanya albarka a cikin abin da ya arzuta su da shi. Muna da muke bukata Ubangiji, muna fatan ka biya mana dukkan bukatun mu duniya da lahira, kuma ka sanya albarka a ciki. Allah ya taimake mu, ya bamu ladan abin da muka yi, kuma ya sanya wannan abin da muke yi da wannan zama da muke yi muna yi ne don shi, kuma muna neman ya sakanta mana da gida aljanna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.